Kungiyar da ke sasanta tsakanin addinai ta Interfaith Mediation Center reshen jihar Plateau ta ja hankalin majalisar shari'a ta ƙasa kan ta mai da hankali wajen yin nazari kan yadda kotun ƙararrakin zabe ke gudanar da shari'un da suke cin karo da juna don kaucewa tashin hankali a jihar ta Plateau. Shugaban kungiyar a gefen addinin Krista Evangelist Joshua Ringsum yace jihar Plateau ta sha fama da tashin hankali a baya don haka suke jan hankalin bangaren shari'a kar ta zame sanadin rudani da tashin hankali a jihar.
Wato mu a jihar Plateau mun iske kanmu a cikin fadace-fadace da yawa a baran baya, kuma sai muka gani Allah a ikonsa yana taimakon mu muna iya fita daga cikin su. Sai gashi kuma yanzu muka zo aka zo maganan tribunal, wannan judgment din da aka yi wanda shi Justice Rutimi da wanda shi Justice MD Tukur suka yi, sai yanzu kuma aka je appeal, sai muka sake jin waje ya fara tasowa. Shine muka taso a shugabanan addinan nan guda biyu mu ce ma mabiyan mu su bi doka, amma kuma muna kiran su wanda suke da hurumi na shari'a su ji tsoron Allah, su ji tsoron makomansu.
Shi ma shugaban kungiyar a bangaren addinin musulunci Imam Osman Abdullahi yace sun yi aiki tukuru don ganin al'ummar jihar Plateau sun fahimci juna, don haka suke gudun duk wani abin da zai mai da hannun agogo baya.
Mun duba mun zauna mun ga waɗannan judgment da ake yi, mun ga akwai kurakurai a cikinta. Abin da muka lura akwai conflicting na judgment din. An je appeal court Abuja, an yi judgment na Plateau North. Ita justice ta ce a tafi for rerun, all parties should participate. To kuma sai muka zo kuma muka ga order judgment kuma sai ana ce a an karbi matsayin wani an ba wani. To kinga akwai conflicting judgment a wajen. Saboda haka shi yasa muke kiran su masu shari'a su duba Allah, su ji tsoron Allah.
Barista Isiyaku Barau na Sudan Chambers da ke Kwantagoro jihar Neja yace akwai matsala a harkar shari'a a Najeriya da ke neman gyara.
Za ki duba cewa shari'ar dokokin mu da shari'un mu da alƙalan mu abin kawai murayi ne, amma ina ga miki wani abin muka gani ba ka jin daɗi, saboda za ka ga cewa ga abin da doka ta ce ga abin da kake gani yana bayyana a zahiri.
To barista, daga ƙarshe yaya za a warware irin wannan takaddama na da ake samu a kotuna?
Ba abin da aka gita mutum bai da tsawa ina ya san zai buce mishi abin da ya ga dama. To abin da ke wawa kenan, sannan mutane na mutuwa da yunwa da talauci.
Yayin da kotun ɗaukaka ƙarar zaɓe ta buƙaci a sake gudanar da zaɓuɓɓukan wasu 'yan majalisun tarayya daga arewacin jihar Plateau, kotun a ɓangare guda ta umarci hukumar zaɓe ne da ta ƙwace takaddar lashe zaɓe na ɗan majalisar wakilai daga kudancin jihar Plateau Isaac Kwalu na jam'iyyar PDP a kuma baiwa John Dafan na jam'iyyar APC. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.